أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم چې غوا چې کراتل تاهم مو السنن آل امام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى اي wannan shine darasin mu na 54 ina zo 55 mu muna cikin kitabu salah tafri'u abwab as-sufuf babu na gomiya 9 babu taswiyatu as-sufuf baban daidaita sahu muna tsakiyar babu muka tsaya zamu tashi hadisi na 652 al-imam yake cewa haddathana isa ibn ibrahim al-gafiki haddathana ibn wahab ha wa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana lais wa hadis ibn wahab atam hadisin ibn wahab shi yake cika irhamukallah an muawiyah ibn salih an abi zahariya an abi zahiriya an kasir ibn murra daga abdullah ibn umar qala qutaybah an abi zahiriya an abi shajara lam yadhkur ibn umar bi ambaci ibn umar ba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqimu sufufa ku daidaita sahu wa hazu bainal manakib kuma ku dabarantar da tsakanin kafadu kafada ka tai dabara da ta dan uwanka wasaddul khalal ku taushe kafa walinu bi aidi ikhwanikum ku tausasa da hannun yan uwanku lam yaqul isa bai ce ba bi aidi ikhwanikum wala tazuru furjatul li shaytan kabku war wasu kahohi wasu kohohi cikin sahu ga shaytan wa man wasala safan wasalahu Allah duk wanda ya sadar da wani sahu Allah sadar mushi da alkhairin shi yace wa man qada safan duk wanda ya yanke sahu qadahu Allah Allah yanke shi daga alkhairin shi kaga wannan addu'a ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata mutum ya guje mata ya kokarin shi kada kawo tangarda cikin sahu da yake cewa bil hudur fihi wa saddul khalal minhu sadar da sahu shine in ka gani ga wani guri can ya kamata wani ya shiga ka wuce ka je ka shiga ka rihe wannan kafar shine cewa Allah sadar da kai da rahama shi wanda kuma ya yanke shi ta hanyar ya cire sahu ko kuma yake yayi sababin a cire shi to wannan Allah zai yanke mishi rahama shi wanda ta tattaro komi munziri yake cewa nisa'i ya kawo shi mutakaitaccen Abu Dawud yake cewa ma'ana walinu bi adi ikhwanikum nan Abu Dawud Allah mishi rahama da jin kai zai kama na fassara kalmar da ta zo cikin hadisi mun gani cikin manhajin shi cewa katari yana fassara wani abu da yazo cikin hadisi yace ma'anar fada annabi dake cewa walinu bi aidi ikhwanikum ku tattausa ku sassauta ga hannun yan uwanku yace shine idza jaa rajulun ila safi idan mutun yazo zuwa ga sahu fa zahaba yadkhul fihi yake so ya shiga ciki fa yambage an yulayyin lahu kullu rajulin ya kamata duk wani mutun ya tattausa mishi mankibahu ka fada shi ta yadkhul fi safi hay shiga cikin sahu wanda kaga wani zai shigo cikin sahu ya kawo ya rihe kafan nan to kai ma ka gyara mishi ya shigo ya taushe wannan kafar shine annabi yake ne hadisi na 663 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim haddathana aban an qatada an anas ibn malik ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa rusu sufufakum ku hada sahunku su game wa qaribu bainaha ku kusantar da sahunku wa hazu bil anaq kuma ku dabarantar da wuyanku wuyan kai zo daidai da dan uwanka yace fa wallazi nafsi bi yadi yana rantsuwa da wanda rai nake hannun shi inni la ara shaytani dukhul min khalal as-saf ina gani shaydan wallahi yana shiga ta cikin tangardar sahu ka anna hal hazaf kama yana altumkiya karama kamar yana shiga siffa ta altumkiya karama yana shiga cikin sahu wanda annabi shi Allah ya bashi ganin shi yana ganin shi duk sahu to ina sahun mu da muke barin sahuna cikin kowanne sahun ma tsakanin mutun da mutun zaka ga yadda malamai ku suka ba mu abin muhimmanci mu ga kitabu ne babu ne suke kafa akan maganar sahu daga nan gurare da dan hammi nisa Abu Dawud yana ta mana bayanin sahu abu ne mai muhimmanci a musulunci sai hadisi na 664 al-imam yake cewa haddathana Abu Dawud da Yalisi babban malamin su ne malamin Ahmad ne zaka ga hadisan shi da dama cikin musnad na al-imam Ahmad gurare da yawa a cikin musnad bayanisa Ahmad dan Hanbal waga yace haddathana Abu Dawud da Yalisi malamin shi ne kuma malamin Abu Dawud ne malamin kutubus sitta ne da daman su wa Sulaiman ibn Harb qala haddathana Shu'ba an Qatada an Anas qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna tasyiwatu as-saf min tamami as-salah lalle daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah wannan a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari cewa fa inna iqamatu as-saf min husni as-salah lalle tsaye da sahu yana daga cikin gyara sallah a wata ruwaya da bayance fa inna taswiyatu safi min iqamati salat Buharin dai dai cika daidaita sahu yana cikin tsayi da sallah a cikin Nailul Awdar al-Imam Shawkani yake cewa Ibn Hazm yayi dalili da wannan hadisin akan cewa iqamatu sufufu ala wujubut taswiya cewa wajibi ne daidaita sahu dan saboda tsayi da sallah wajibi ne idan kuma an ce tsayi da sahu yana cikin tsayi da sallah kenan shi ma wajibi ne yana daga cikin wajibi duk abin da ku ba a samu wajibi da shi sai ma wajibi ne wa naza amani da al-ijma' ala adamul wujub wanda yayi da'awar ijma'i akan rishin wajibci sun yi jayayya da Ibn Hazm kan wannan an rawaito daga Umar da Bilal abin da ke nuni akan wajibci a wajen su dan saboda su har suna bugun wanda ma bai tsaye da sahu ba a cikin Fathul Bari yake cewa wala yakhfa ma fihi wala siyama qad bayyana anna ruwayatul muttafi ala hadhihi al-ibara ruwayoyi in ji Ibn Hajar ba su ittifaqi ba akan wannan ibara Ibn Battal yayi ruko da zahirin lafazin hadisin Abi Huraira yayi dalili akan cewa daidaita sahu sunna ne yace husnul shay in an ce husnul shay shine ziyaratun ala tamami dan an ce kaza cika kyan kaza ne yana nuni akan cewa in an sa shin abin zai ƙara kyau kuma koda ba a sa shi ba abin yayi tunda nan annabi yana cewa fa inna taswiyatu safi min husnul salah aure da fi alaihi ya rawaito ya kawo ruwaya min tamamis sala cikar sallah kenan cika ce koda ba a kawo ba ta zatta cika amma in an kawo zatta ƙara cika ibnu daqiqil id yake cewa qadi ukhazu min qawlihi ana iya dauka daga hadar annabi cewa min tamamis salati al istihbab cewa mustahabbi ne dan saboda cikar wani abu a cikin al'ada shine wani abu wanda yayi ciko akan hakikanin shi ba abinda ba cewa ba a samun shi sai da abin kamar yanzu kace sa hulla yana daga cikin kamalal malami to yanzu misali in bai sa kin ba kawai shikenan ba kamili bane kenan kana nihin cewa inda ya sa da abu ne mai kyau amma kore bai sa ba yana nihin abin da ba shine ba ana nihin ba cewa babu kamala yace yudlaku bi hasbul wadi ala ba'd ma la tumul haqiqa illa bihi kaza qala haka yace amma ruko da wannan lafazin yayi nisa la yuhmalu ala illa ala ma dalla alaihi wadu'ul lisan al-arabi dan saboda yace abinda duk au shari'a ta kawo a hadisi ko aya yazo ba a daukan shi akan wata ma'ana sai abinda an san cewa da larabci ana hadin shi haka nan ana daukan abun akan urfi a lokacin da shari'a ta barku urfin yayi an yayi magana amma nan ba za a ce urfi al'adar mutane ta shigo ba hadisi na 665 al-imam yake ce haddathana qutaiba حدثنا هاتم بن اسماعيل عن مسعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير daga محمد بن مسلم بن صائب صاحب المقصوره yace sallaitu ila janbi anas nayi sallah dabara anas dan malik wata rana faqala sai yace hal tadri lima sana'a hazal ud suni'a ka san me yasa aka aikata wannan iccen faqultu la wallahi yace a wallahi ban sani ba ya gwada mishi wani icce a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada'u alaihi yadahu kawai annabi yake az hannun shi bisan shi fa yaqulu sai ga cewa istawu ku daidaita wa atadulu sufufukum ku daidaita sahunku saboda muhimmancin abun ha ice aka kama annabi dan ya rika azu hannun shi yana daidaita sahun mutane ya rika juyawa yana ce musu ku daidaita sahunku shi yasa ku ga limammai suke ruko da wannan an tada iqama kahin a tada sallah dan kai koyi da annabi hadisan nan jingim da suka zo ka ga ma mutane cewa su daidaita sahunsu ko da su ba sun je ba kai dai ka sabke wajibin ka saboda mutane a yanzu ba kamar wancan magabata bane liman yace sai ya bi su dai bayan ya tsaya wasu ba sun ƙara komawa masallacin ba ya bi su dai bayan dai mutun da mutun yana daidaitawa hadisi me kawo wannan kuma saboda karancin sanin sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbata duk wanda ya san cewa annabi yake yin haka liman kin kai kama kai yake daidaita ka tabbatar cewa gata ne ma yake maka amma wanda bai sani ba gani cewa yana mun tsanani mu zaka koya ma sallah hadisi na 100 kuma wannan ba komai ba illar jahilci ce kawai hadisi na 666 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana humayd ibn al-aswad haddathana mus'ab bin sabit an muhammad ibn muslim an anas bi hadha al-hadisi yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tsaye ga sallah akhadha bi yamini sai kama damashi sumar ta fata sannan yayi wayo faqala sai ce itadulu sufu ku daidaita sahunku summa akhadha bi yasari sannan kama hagum inni ce itadulu sufukum ku daidaita sahunku hadisi mu gaida annabi ya ba abin nan muhimmanci hadisi na 667 al-Imam yake cewa hadasana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari hadasana Abdul Wahhab ya Hani ibn Adha yana ne shine dan Adha daga Sa'id daga Qatada daga Anas yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atimmu safar muqaddam ku cika sahu wanda yake gaba summal ladhi yalihi sana wanda ke bayan shi dan saboda ba a so ga sahu can wanda yake gaba bai cika ba kuma kai ka zo dan saboda wani ko ka samu raka ko wata maslaha ka da ba indai ba wani cuta gare ka ba ka san shiga cikin jama'ar ya zamana ka kirkira wani sahu daban sai ka shiga cikin manqada safan qada Allah duk wanda yake sahu Allah yanke mishi alherin shi yace atin musaffal muqaddam summal ladhi yalihi sana wanda ke bi mishi fa ma kana min naqasin abin da ya kasance na naqasu inji annabi falikum fi safil mu'akhkhar ya kasance a sahu na karshe in akwai wani sahun da zai zama na bai cika ba to zama na karshe ba na farko ko na biyu ko na uku su su kasance sun cika daidai an tabbatar da sun cika babu kafa dada za a kirkira wani sabon sahu nan gurin muna kuskure in ka taho kana ga sahu can na biyu bai cika ba liman yayi ruku'u kai dan saboda kana gaugawa ka samu ruku'un nan baka tsallakawa ka je cikin sahu na biyu sai ka kirkira wani sahu na uku to ka shiga cikin wancan muguwa addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen neman raka'a bayan kuma raka'a ba dole sai ka same ta baka samu ladan jami'i abinda muke mantawa ba sai ka samu raka'a baka samu ladan jami'i kawai ka tai cikin kwanciya hankali da nutsuwa ka cika sahun da ke gaba raka'a ta kubuce maka ka biya ta gaugawa mi kake yi ba sai ka an yi ta tare da kai baka samu ladan jami'i tahiyya kawai aka samu da kai ka samu ladan jami'i hadisi na 668 al-Imam yake cewa hadasana ibn Bashar shine Muhammad ibn Bashar haddasana Abu Asim haddasana Ja'far ibn Yahya ibn Sauban akhbarani ammi na bani labari shine Umar ibn Sauban daga Aba daga Ibn Abbas radiyallahu anhu kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum alyanukum manakibu fi salah mafi alkhairinku cikin ku wanda suka yi taushin ka fada a cikin sallah wanda suka yi taushin ma'anar shi shine annahu iza kana fi safi wa amarahu ahadun bil istiwa cewa idan yana cikin sahu wani ya umarce shi cewa ya daidaita sahun nan ko kuma ya azu hannun shi can gurin ko ya gusa a can gurin zai miƙa wuyan shi ba zai girman kai ba shine abin da annabi yake nihi wanda yahi alkhairi wanda a cikin sahu dan uwanka ya ce maka matsonan ko gusacen ko daidaita can ka daidaita baka sa girman kai ba kai ne mafi alkhairi ba wanda zai girman kai bai ga cewa ka matsa mishi ma'anar shi shine asra'ukum inqiyadan wanda yahi gaugawan miƙa wuya a sha'anin sahu khadabi yake cewa ma'anar shi shine wanda yin luzumci nutsuwa cikin sallah da nutsuwa da kwanciyar hankali bayya waiwaye bayya motsar da kafada shi da kafadar dan uwan shi a cikin sallah tana yiwa ya kasance yana da wata huska daban shine wanda ke hanawa ga wani ya shigo dan saboda taushe kafa ko kuma dan saboda matsatsin guri ko kuma wanda bai yiwa ya shigo nan in ka ga wani zai shigo nan dan guri karami wanda mutum ba zai iya shiga ba ya shigo nan dan ka hana shi ba lahi bane yace amma kuma wajen tunkudewa ba zai tunkude shi ba ta yadda zai ji ciwo ko har ya rike shi a zuciya kala Abu Daud yake cewa Ja'far ibn Yahya min ahli Makkah Ja'far ibn Yahya cikin sanadin hadisi ne daga cikin malaman Makkah babu na 194 babu sufufu baina sawari baban dake bayanin sahu a tsakanin gimshikai sai da sahu tsakanin gimshikai hadisi na 669 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Bashar hadathana Abdurrahman hadathana Sufyan an Yahya ibn Hani ana Abdul Hamid ibn Mahmud yake cewa sallaitu ma'a Anas ibn Malik yawmal juma'a nayi sallah tare da Anas dan Malik ranar juma'a fadu fi ina ila sawari nan da aka ce yawmal juma'a wa zai ga mana me dalilin nasab din nan saboda zarf ne kamar su amam su wara su wannan su yawma su laila duka kullun su a mansub suke zawo mansubatul asma da'ima fadu fi ina ila sawari sai muka tunkuda zuwa ga gimshikai fataqaddamna muka gabata wata akharna muka yi baya faqala Anas sai Anas yake cewa kunna nattaki haza ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna kiyaye wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wal hadisi shi wannan hadisin yadullu yana nuni ala karahati salati baina sawari makruhi ne sallah tsakanin gimshikai guda biyu illa takarhancin a cikin wannan shine abinda Al-Hafiz Abubakar ibn al-Arabi yake faɗa cewa in malin qida'i saf ko ma dan ya kasance dan saboda yanke sahu ne dan saboda guri ne na ajiye ta kalma Ibn Sa'id an-Nasa yake cewa wal awwalu ashbah li anna sani muhdas na farkon shi yahi dacewa. Dai na farko Ibn Arabi yake cewa me yiwa dan saboda kada mutun ya yanke sahu ne ake so kada ka ce dole sai tsakanin gimshikai zaka yi sahu. In ka sa a wannan zaka yanke sahu. Ko kuma yace kasance dan saboda tsakanin sawari gurin ajiye takalma ne. Ibn Sa'id na sai yace magana ta farko ita tahi cewa dan ka a yanke sahu ne. Dan nabiyin hararan abu ne zamanin su babu shi ajiye takalma gurin bayyana sawari. Qurdubi yake cewa an rawaito da cewa sababin karhancin nan shine cewa ƴan uwanmu aljanu anan suke yin sallah mun munan su. Al-Imam Tirmidhi yake cewa qadkari ha qaum min ahlil ilmi. Dan saboda lokacin da mutane suke sallah musamman kaman masallaci na Makka da na Madina adadin aljanan da suke bayar liman kin sun yi adadin jama'ar da suke biye da shi na mutane saboda mummunan su suna halarta sallah ta musulmai. Tirmidhi yake cewa wasu jama'a sun ki daga cikin malamai mutun yayi sahu tsakanin gimshikai guda biyu inji Tirmidhi. Kuma yace ita ce magana Ahmad da Ishaqa, wasu daga cikin malamai sun yi rangwame game da wannan. Haka nan magana Tirmidhi ta tsaya. Sa'id ibn Mansur ya yi ruwaya a cikin sunan in shahani game daga Abdullah dan Mas'ud da Ibn Abbas da Huzaifa. Ibn Sa'id na sai yake cewa wala ya'lamu lahum mukhalifun fi sahaba, wanda ya saba musu cikin sahabbai da suka hana kin. Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ibn al-Munzir sun yi rangwame saboda kiyasin liman akan munfaridi cewa yana yin sallah bayna sawari. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin Ka'aba tsakanin gimshikai guda biyu bayna sawari taini. Qultu sai nake cewa Injil Azim Abadi, abinda ke nuni akan bambancewa tsakanin jama'a da mutun daya hadisin Qurra daga baban shi yace mun kasance an hana mu yi sahu tsakanin gimshikai guda biyu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana koran mu korewa, wanda Ibn Majah ya rawaito shi. Kaga nan kyarara ya bayyana hani akan jami'i. In mutun daya ne yana iya, wannan mutun daya babu matsala, ba sahun da zai yanki, inda ya ga dama zai zaba ya tada sallar shi. Amma shi cikin jami'i ya kiyaye abinda ba zai sababin yankewa sahun jama'a ba. Yace dan saboda cikin shi babu ambatan hani game da sallah tsakanin gimshikai guda biyu, bai ce ba ana hana mu game da sallah tsakanin gimshikai guda. Amma hadisin da ke baban nan yana hanin mutlakin hanin sallah, kawai sakakken hanin yin sallah tsakanin gimshikai guda biyu. To fayuhumar al-mutlaq wa al-muqayyad, sai a doki mutlaq a aza shi akan muqayyad, wanda wannan sananne ne akan wajen malaman hadisi da tafsiri ma. Abinda ke nuni akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallashi tsakanin gimshikai guda biyu yayi sallah akan wannan, gashi can ya gabata, sai kasance wannan hanin ke bantacce ne ga wanda ke koyi tsakanin gimshikai guda biyu banda liman da mutun daya kenan. Wanda ke Annabi a cikin sallah ya wuce, mun ga cewa Annabi cikin Ka'aba yayi sallah tsakanin gimshikai guda biyu, to wannan dan saboda shi munfaridi ne, ba kamar yadda muka faɗa babu wata matsala. To akan shi duk wanda yake munfaridi ne yana iya yin sallah tsakanin gimshikai biyu. Amma wanda ya kasance mutun daya ne, mutun wannan jami'i ce kai, to shi wannan kuma shi ake daukan hanin a ce da shi ake hanin, hanin da shi ake ranka a ce karo tsakanin hadisan guda biyu. Babu na gaba na 195, babu man yastahibu an yalil imama fi safi, baban da ke bayanin wanda ake so su je kusa da liman a cikin sahu wa karahiyata ta'akhur, da je karhancin mutun yayi jinkiri. Hadisi na 670, al-Imam yake cewa haddathana ibn Kasir akhbarana Sufyan an al-Amash an Umar ibn Umayr an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud qala, yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, sibini subu bayana daga cikin ku wajen sallah ma'abuta mahalki da kuma hankali. Ma'abuta mahalki sune balagaggu, ma'abuta hankali kuma sune masana. Yace summal lazina yalunhum, sanan wanda ke bi musu, summal lazina sanan wanda ke bi musu. Wannan hadisin al-Imam an-Nawawi yake cewa cikin shi akwai mun fahimci cewa ana gabatar da mafi farala zuwa ga kusa da liman, dan saboda shi yahi cancanta a karrama shi. Kuma shine idan liman ya buƙaci yayi istikhlafi ya mayar da shi, shehi dacewa ya jawo shi ya sa shi. Kuma shine yahi nura da cewa sallar liman in an samu sahau ko an samu wata matsala yana iya ganewa ko da liman bai gano ba. Wali yadrubu sifatu salah, kamar yadda a cikin MBS ana tahiyya ake kawo wannan guda, shofar guda yana kusan dan uwan, daga an samu wata matsala ta gaugawa da gaugaya amsa ya bar abin nan ya kama mishi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so cikin sallah masanin sallah yazo kusa da liman, tana samun tangarda shi zai amsa ya gyara. Amma in jahile ne fa, daga ta baci bai kowa ya rasa. Yace dan saboda ya kiyaye siffar sallah kuma ya kiyaye ta, ya sanar da mutane su yi koyi da wanda ke bayan shi. حديثنا دليل شدة السبع إن دع الإمام كتشه حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد أن أبي معشر أن إبراهيم أن ألكما أن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كتنقطين شيء كتشه لا تختلفوا كذا كسابة فتختلفوا قلوبكم سي زكاة تنقص سابة كتشه وإياكم كشيدنكو وحشيات الأسواق دتشاكودا تكاسوا دتشاكودا إلين تكاسوا أتكين نعورن الإمام كتشه خلات حشيات الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم كتشه حشيات الأسواق اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها كشيدن كدين إرنوا أنن أبوبوا نكاسوا كاوسو تكين مسلاتي لأتنغ مريا دلكيشي دجايا لأتنغ سوتي دا فتنة تكين مسلاتي الإمام مسلم دا ترمزي لنسائي سنهدو حديث ترمزي كتوا حديث كار دار قدين تكين خالد بن مهران شهي تفرد بديدش حديث ندلي شد دا سبعين دبيو الإمام كتشه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن أروى عن عائشة قالت كتشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم كتشه إن الله وملائكته للي الله دا ملائكونشي يسلون على ما يأمن الصفوف سنة الدعاء عندك دامر صهو وعند أصهو دا بانجر دامسكي إن أنت ما يأمن جمعيني نميمانا ميمانا شيني دامر أبو kuma cikin shi akwai mustahabbancin kasancewa mutum ya kasance a dama sahu abinda ke bayan shi na sahu kana abin didda hadisin wasu yi magana akan shi mun zuriya ce ibn maja ya huddo shi wannan hadisi babu na 69 babu maqamu sibyani fi saf min saf baban da ke bayanin tsayuwar yara a cikin sahu idan yara suka zo a cikin sahu ina za su tsaya Al-Imam yake cewa kamar yadda muka sani fa babu abin da ake bari a addini mutum yayi da kwakwalwar shi yayi da tunanin shi yayi da ganin ya kamata shi komai malamai bayani suke hadisi na 673 Al-Imam yake cewa hadathana Isa ibn Shazan hadathana Ayyash ar-Raqam hadathana Abdul A'la hadathana Qurrat ibn Khalid hadathana Budayl hadathana Shahr ibn Haushab an Abdurrahman Muslim ya kawo cikin muqaddimar shi cewa inna shahran nazaku lalle shahr malamai sun yi suka akan shi نزكوه أي طعنوا فيه قال أبو مالك الأشعري كتعالى أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بزنبا كل أبار بقمي دسلر النبى عليه الصلاة والسلام قال كتعفى أقام صلاة يسعير صلى فصف الرجال مزا سكيسه وصف الجلمان يارا سكيسه خلفهم أبائنس ثم صلى بهم سنن يسلى دسو فذكر صلاته يأنبت صلى شي ثم قال سنيتي هكذا صلاة أجي هكني سلر kokum abdullahi alaki cewa la ahsubi illa qala ummati yana nihin cewa haka za salatu ummati haka sallar al'umma ta take ma'ana shi anan gurin shine ya kamata an su yi sallah haka da yace haka sallar al'umma ta take hadisin yana nuni akan gabatar da sahun maza akan sahun yara kuma a gabatar da shi akan sahun mata wannan idan yaran suka kasance guda biyu ne ko sama da haka amma yaro guda daya sai shiga tsakiyar sahu tsakiyar mazaje ba za a maida shi can baya yi sahu ba subuki yake cewa abin da ke nuni akan haka hadisin Anas dan saboda marayan nan bai tsaya a can baya ba shi kadai yayi sahu tare da Anas Ahmad ibn Hanbal yake cewa yukrahu an yaqumu sabiyyu ma an-nas fil masjid khalfa al-imam an karhanta yaro yayi tsaye tare da manya a bayan sahu bayan liman illa man hitalama sai wanda yayi maholki wa an bate huto da gashin mara wa balaga 15 sana ya kai shekara 15 inji Ahmad dan Hanbal wa ruya an rawaito daga Umar yake cewa izara asabiyan fi safi idan ya ga yaro cikin sahu akharajahu sai hudda shi haka aka rawaito daga Abi Wa'il da Zurr ibn Hubaysh haka Shaukani ya fada wannan shine abin da ya kamata kamar yadda amma an maida su can baya babaran su ake cikin gashin kansu ba ai an daidaita su an nuna musu yadda ake idan an bar su har kullun ba za su koya ba dan saboda wasu sun tahima akan cewa a kawo su a musu daidai cikin a gaggefa su cikin sahun daya a can dan saboda ka a bar su kadai can baya suna hayaniya kenan ko wannan illa ce in an ganta ne za a magance ta in an ga cewa an maira su can baya hayaniya suke sai a kawo su a rika sa su tsakiya a ciccira su amma a kaida yadda ya kamata shine yadda malamai suka faɗa a cikin wannan hadisin da Ahmad ibn Hanbal yayi bayani nan zamu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi